إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا أيها المسلمين بركم مودة ساكة تاروا أولنا بجري ميتار البركة أتكن ونا مسلاتينا ممسجد الصديق ونا أنقوى تزريا domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul mujadila a yau muna 23-24 ga watan sha'ban wanda ya daidai ga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 23 ga watan 2 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 zamu tashi inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis
a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون
الله ما دوكا كن سركية كي تشوا يا أيها الذين آمنوا يا كوة عند سكي إيماني إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس idan aka ce da ku ku yalwata a cikin wajen zama fafsahu yafsahillahu lakum to ku yalwata Allah madaukakin sarki zai yalwata a gare ku wa idza qila shuzu fanshuzu idan aka ce ku tashi daga wajen ku to ku tashi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah madaukakin sarki zai daga darajar waɗanda suka yi imani daga cikin ku da waɗanda aka ba ilimi suka yi aiki da shi wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki mai sani ne game da abin da kuke aikatawa ya ayyuhal ladina amanu Allah yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani idana jaytumur rasula idan za ku ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqa to ku ba da sadaka ku gabatar da sadaka kamun ku gana da manzon Allah zalika khairul lakum wa athhar wannan shi yahi alkhairi a gare ku kuma shi yafi tsarkaka a gare ku فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم الله yake cewa idan ba ku samu abin da za ku bada ba na sadaka fa inna allaha ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai rahama ne a ashfaqtum shin yanzu yayi muku nauyi an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat ku bada kamun ganawar ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin sadaka fa id lam taf'alu Allah madaukakin sarki yace idan ba ku yi ba وتاب الله عليكم الا يا يافي مكو فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه تو كسي ده صلاه كما كو بادا زكاه واطيعوا الله ورسوله كيما الله ده منزان الله داء والله خبير بما تعملون الله مدوكاكين سركي مسني ني غا ابندا كوكا كسانچي كونا ايكتاوا ا cikin wannan ayoyi ayar da ta gabata Allah madaukakin sarki ya umarci masu imani da cewa idan za su gana a tsakanin su to su gana da abun da yake da'a ne da takwa kada su gana da abun da saban Allah ne ga yin ta'addanci ga wani a cikin wannan ayar da take cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis sai Allah madaukakin sarki yake ci gaba da yi ma masu imani bayanin abun da za ya sa su samu soyayyar Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki yake ci gaba da ladabtar da masu imani da cewa ya ku wanda suka mika wuya suka yi imani ga Allah suka yi imani da manzon Allah suka yi aiki da shari'an manzon Allah idan kuna zamna a waje sai wata jama'a suka zo daga baya suna so su zamna a wajen Allah madaukakin sarki yana horan masu imani da cewa su buda su yalwata su gurgusa domin wanda ya zo daga baya samu ya zamna Allah madaukakin sarki yace idan dai sun buda sun yalwata to Allah madaukakin sarki shi ma zai yalwata musu a rayuwar su ta duniya haka Allah madaukakin sarki zai yalwata musu a rayuwar su ta lahira Allah ya ci gaba da ladabtar da masu imani cewa idan suna zamna a majalisa koko suna zamna a wajen zama sai aka buƙaci cewa su tashi daga inda suke su sake wuri koko su tashi domin yin wani aiki na Allah koko su tashi domin yin wata da'a koko su tashi domin samun wata maslaha Allah madaukakin sarki yace su tashi daga inda aka ce su tashi ba tare da sun ji kunci a ransu ba tare da suna jin damuwa a ransu ba Allah shi ko yayi alƙawarin idan dai sun yi haka to Allah madaukakin sarki zai daga darajar waɗanda suka yi imani daga cikin su haka kuma zai daga darajar waɗanda aka ba ilimi daga cikin su suka yi imani da wannan ilimin Allah madaukakin sarki sai ya riha ayar da cewa wallahu bima ta'maluna khabir Allah na'am wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki mai ilimi ne game da abun da bayan shi suke aikatawa sai Allah ya ci gaba da ladabtar da masu imani yake cewa idan za su zo saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna son su zanki ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kaunar annabi suna son su ji wata falala ko wata magana wanda za ta fitowa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance kowa yana so ya kebe da manzon Allah yana tattaunawa da shi sai wannan yana daukan annabi lokaci annabi yana samun kanshi a hali na kunci kuma baya iya ce musu shi ba zai tattauna da su ba to dan Allah ya sassauta man manzon shi sai ya ce masu imani cewa idan suna so su gana da manzon Allah a sirrance a tsakanin su to su bada abin sadaka kamun su tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin sadakar nan kuma za a aba miskinai ne masu bukata sai Allah madaukakin sarki yace idan kun bada wannan sadaka to yafi zama alkhairi a gare ku saboda za ku samu ladabi kun samu lada ta ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kun samu lada akan abin da kuka bada na sadaka Allah yake cewa wa athhar kuma haka yafi tsarkaka da zuciyanku amma abin sadakan da Allah madaukakin sarki yace a bada bai zamanto wajibi ne akan kowa ba a'a wanda yake da shi zai bada abin sadaka amma miskini wanda baya da sai Allah madaukakin sarki yace to ya gana da manzon Allah koda bai bada abin sadaka ba Allah mai gafara ne kuma mai rahama ne bayan cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fara jin tsoron talauci, sun fara jin tsoron fargaba saboda yawan abun da suke badawa ga miskinai na sadaka kamun su gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah yake ce musu, a ashfaqtum, shin yanzu ya muku nauyi, kun ji tsoron talauci, an tuqaddimu baina yaday najwaakum sadaqat, ku bada abun sadaka kamun ku tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya shafe wannan aya da ayar da ta gabace ta cewa yanzu bai zama wajibi ba sai kun bada abun sadaka, a'a ku tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da kun bada abun sadaka ba. Sai Allah madaukakin sarki ya umarci masu imani da cewa wataballahu alaikum, Allah madaukakin sarki ya gafarta muku koda ba ku bada abun sadaka ba, ku san itattamnawa da manzan Allah. Sai Allah ya ce ku tsayi da sallah, sannan ku bada zakka, sannan ku yi ma Allah da manzan Allah da'a. Allah sai ya kare rufe ayan da cewa wallahu bima ta'maluna khabir, Allah madaukakin sarki game da abun da bayoyin shi suke aikatawa mai sani ne kuma mai ilimi ne. Ai la takhfa alaihi khafiya, babu wani abu wannan khabirun bima ta'malun, masani ne ga abun da kuke kasancewa kuna aikatawa, koko Allah madaukakin sarki mai bada labari ne game da abun da kuka kasance kuna aikatawa. Anan da Allah madaukakin sarki yake cewa tafassahu, idan aka ce tafassahu ana nufi da shi tawassahu, a yare na Larabci idan aka ce tafassahu ana nufin da shi ai tawassahu, ku yalwata ma junanku ba tare da cewa ba kun tashi daga inda kuke, a'a ku yalwata ku marmatsa domin waɗanda suka samu, waɗanda suka zo daga baya su samu wuri su zamna. Aslin kalimatul al-fashu a Larabci yadullu ala si'atin wattisa, yana nufin cewa ku gurgusa ku yalwata saboda waɗanda suka zo daga baya su samu wuri. Waɗanda suka tai a wannan tafsirin cewa kalma al-tafassahu tana nufin cewa a yalwata, akwai Ibn Qutayba da al-Imam Sajjatani a cikin littattafansu na Gharibul Qur'an, haka Ibn Faris shi ma ya tai akan wannan ma'anai a cikin littafin shi na Maqayisul Lugha, haka Ar-Raghibul Asfahani ya tafi a wannan fasara a cikin littafin shi Al-Mufradat. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa unshuzu wa idza qila unshuzu fanshuzu, ai idan aka ce muku ku tashi daga inda kuke domin yin wani aiki na Allah, koko ku tashi daga inda kuke domin waɗanda ya kamata su zamna wurin su zamna, Allah madaukakin sarki ce to ku tashi ba tare da kun ji wani kunci ba ko wata damuwa a ranku. Idan aka ce unshuzu, kalmatu nashaza idan ta zo tana nufi yadullu ala irtifa'in wa ulu, sai mutun ya tashi daga wurin shi inda yake ya sake wuri, wannan shine abin da Allah yake cewa wa idza qila shuzu, haka wannan ma'anai Ibn Qutayba a littafin Gharibul Qur'an ya tai akan cewa ana nufi da ku tashi unshuzu, ai ana nufi da ku tashi daga inda kuke ku sake wuri. Haka Ibn al-Jawzi a cikin littafin shi Tadhkiratul Arib ya tafi cewa ana nufin da unshuzu bi ma'ana ku tashi daga inda kuke ku sake wuri. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa a ashfaqtum, shin yanzu ya muku nauyi koko kun ji tsoron talauci idan kuna yawan bada sadaka kamun ku tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah madaukakin sarki yayyaye musu wannan hukuncin, a ashfaqtum, malamai sun tafi cewa kalima ce wadda idan aka yi umfani da ita, kalimatu shafaqa, tana nufi tadullu ala riqqatin fi shay, tana nufin mutumin da ya razana ko ya ji tsoro akan wani abu. Wannan fasarar al-Imam al-Wahidi a cikin littafin shi al-Basir ya tafi kan cewa ashfaqtum ay tana nufin idan kun yi tsoron talauci, haka al-Imam Sajjatani a cikin littafin shi Gharibul Qur'an ya tahi akan wannan fasarar. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, ya ku wanda kuka yi imani idan aka ce ku yalwata a wajen zama to ku yalwata. Wannan ayar tana da alaka da ayar da ta wuce. Ayar da ta wuce ta yi ma masu imani horo ne akan su tattauna da abun da yake da'a ne da yin takawa, sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ladabtar da masu imani cewa idan aka ce su yalwata a wajen zama to su yalwata a wajen zama shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fafsahu yafsahillahu lakum ai ku yalwata idan kuka yalwata kuka gurgusa to Allah madaukakin sarki shi ma yayi alƙawarin cewa zai yalwata muku a rayuwarku ta duniya kuma zai yalwata muku a rayuwarku ta lahira anan da Allah yake cewa idza qila lakum tafassahu fil majalisi akwai qira'a guda bi akwai qira'an da take karantawa fil majlisi akwai kuma qira'an da ake cewa fil majalisi bi ma'ana wajajan zama ibnul jawzi a kalkashin wannan ayar da Allah yake cewa fil majalisi yace malaman tafsiri suna da maganganu guda uku akan wannan magana ta farko da Allah yake cewa fil majalisi ana nufin da shi majlisul harbi wa maqa'idul qital wajen yaki idan masu imani sun yi sahu to idan mai imani ya zo sai ya ce su malmatsa mushi domin ya shigo a sahun yayi yaki sai su kiyalwata mushi saboda gurin su kawai su ci gaba da yakar kafare su ci gaba da yakar masu imani wanda ya tafi akan wannan magana akwai Ibnu Abbas da Hassan da Abul Aliya da Al-Imam Al-Qurazi magana ta biyu wadda Ibnu Al-Jawzi ya kawo shine cewa da Allah ya ce fil majalisi ana nufin da shi majlisu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazaunar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zamnawa da shi da sahabban shi domin su tattauna akan abun da ya shafi lamarin addini magana ta uku shine da Allah yake cewa fil majalisi ana nufin da shi majalisul dhikri kulluha duk wurin da ake ambaton Allah duk wurin da ake wa'azi durin da ake tafsiri durin da ake cewa Allah ya ce annabi ya ce sune wuraren da ake nufi kamar yadda Ibnul Jawzi ya hagayato a cikin littafin shi na tafsiri yana daga cikin wa'anda suka tai cewa ana nufi majalisul zikr ana nufi da shi dukkanin majalisin da ake ambaton Allah akwai al-Imam Zamakhshari da shi da al-Imam Al-Ulaymi a cikin littafin shi a cikin littafin tafsirul Zamakhshari sai Allah madaukakin sarki yake cewa idan sun yalwata to Allah madaukakin sarki shi ma zai yalwata musu a rayuwarsu ta duniya a rayuwarsu kuma ta lahira Ibnu Jarir yake cewa abunda ya kamata mu fahimta a cikin wannan aya fajl idza qila lakum tafassahu fil majalis idan aka ce ku yalwata a wajen zama yake cewa inna allaha ta'ala dhikruhu amara almu'minina an yatafassahu fil majalis Allah madaukakin sarki ya umarci masu imani ne da su yalwata a wajen zama Ibnu Jarir yake cewa wa lam yakhsus bidhalika majlisan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba ana nihin ba dole sai majalisin annabi a ana nufin da shi dukkanin majalisai na zama ina aka ce masu imani su yalwata to su yi kokari su yalwata ma ƴan uwansu domin su samu falala ta gulgusawa Allah madaukakin sarki idan suka yi haka shi kuma zai yalwata musu a rayuwarsu ta duniya da ta lahira an karbo hadisi daga Abdullah dan Umar da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa annahu naha an yuqama ar-rajul min majlisihi an hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wani ya tada wani a wajen zaman shi wa yajlisa fihi akhar sai a zamnar da wani a wurin da aka tada wani walakin tafassahu wa tawassau amma abunda nassin alqur'ani yayi umarni da shi shine cewa ayalwata a gulgusa a matsa ma wanda bai samu ba ya zauna saboda Allah madaukakin sarki ya yalwata mana tun daga wannan magana ta manzon Allah Ibnu Umar bai ƙara yarda ba koda wani ya tashi ya ce mushi ya zauna shi ba zai yarda ya zauna a wannan wajen ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hali akan wannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa idza qila shuzu fan shuzu idan aka ce ku tashi daga wajajen ku to ku tashi Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin cewa idan dai kun tashi daga wajajenku to Allah madaukakin sarki shi ma zai daga darajar wa'anda suka yi imani daga gare ku kuma ya daga darajar wa'anda suka yi imani da darajar wa'anda aka ba ilimi suka yi aiki da shi a kalkashin wa idza qila shuzu fan shuzu idan aka ce ku tashi to ku tashi Al-Imam Al-Mawardi ya hakaito magana guda hudu akan tafsiran malamai akan wannan aya yake cewa magana ta farko idan aka ce wa iza qilan shuzu fan shuzu idan aka ce ku tashi daga wajen ku to ku tashi ana nufin da shi yake cewa iza qila lakum inhadu ila alqitali fanhadu idan da za a zo suna zamne sai a ce ku tashi domin a je a yaki to wannan aya tana dokar wannan ma'ana su tashi domin a je a yi wannan yakin ba tare da sun ji kunci a ransu ba wanda suka tafi akan wannan magana akwai al-imamul hasan magana ta bi al-imamul mawardi yake cewa shine idza du'itum ila al-khair fa ajibu idan aka ce ku tashi ga wani aiki na alkhairi kuna zamna kuna hutawa kuna holewa sai aka ce ga wani aiki na alkhairi to Allah madaukakin sarki yace sai ku tashi ku yi hakuri da wannan hutawar taku domin ku je wurin wannan aikin na alkhairi wanda suka tafi akan wannan magana akwai qatada magana ta uku shine idza nudiya lis-salati fas'au ilaiha idan aka ce ga lokacin sallah yayi kuna zamna kuna hutawa to ayar wa idza qilan shuzu fan shuzu tana dokar wannan ma'ana ma'ana idan aka kira sallah to ku tashi ku cira ta ku bar wannan hirar taku ba tare da kun ji wani kunci a ranku ba sai ku je ku yi sallah wa'anda suka ta aka wannan fasara akwai muqatil ibnu hayyan magana ta hudu da al-imam al-mawardi ya kawo a karkashin wannan aya shine annahum kanu idza jalasu fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atalu sahabbai sun kasance saboda kwadayinsu da kamnar manzan Allah da kwadayinsu da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai fada sai su zauna a gidan manzan Allah sai su kitashi kowa yana son ya zamanto shine na karshe wanda zai rabu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana cutar da manzan Allah amma ya kasa yi musu magana sai Allah madaukakin sarki yace to idza qilan shuzu fan shuzu fa amarahumullahu an yanshuzu idza qila lahum sai Allah ya umarci masu imani da cewa duk lokacin da za a tashi to kowa yayi kokari ya tashi ba tare da ya zamna ba ya dade tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan al-imam al-mawardi ya kawo wannan maganar ne a cikin tafsirin shi wanda aka fi sani da tafsirul mawardi Al-Qasimi yake cewa dukkanin wa'annan maganganun wanda al-imam al-wardi ya hakaito a karkashin wannan aya to Allah madaukakin sarki dukka yana nufin wannan aya ai ayar da ta zo idza qila lakum tafassahu fil majalis sababin samkar aya ya samkane a majalisin annabi amma ma'anar aya kuma tana doka dukkanin wani wuri da ake zamne sawa'an ana tattaunawa ne akan abun da ya shahi lamari na duniya koko ana tattaunawa ne akan abun da ya shahi lamari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki yake cewa yarfa'illahu allazina amanu minkum idan dai kuka yi haka kuka tashi kuka yalwata to Allah yayi alƙawalin zai daga darajar wa'anda suka yi imani daga cikin ku wallazina utul ilma darajat da wa'anda aka ba ilimi sai suka yi aiki da wannan ilimin to Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin zai daga darajar su a wannan ayar da Allah yake cewa yarfa'illahu allazina amanu minkum al-imamu tha'labi yake cewa malaman tafsiri gaba daya sun ittifaki da cewa ma'anahu idan aka ce muku fanshizu ma'anahu shine idza qila inhadu ila as-sala idan aka ce ku tashi zuwa ga sallah to ku tashi ku je ku yi zuwa ga wannan sallah ba tare da kun ji wani kunci ba koko kun ji wata damuwa a ranku haka al-imamu al-biqai a cikin littafin shi nazmu durar na tafsiri shi ma ya tafi akan wannan ma'anai ma'ana idan aka ce masu imani su tashi so to su tashi ba tare da sun ji wata damuwa a ransu ba malaman tafsiri sun tayi cewa Ali ibn Abi Talib shi kadai ne ya ba da sadaka lokacin da manzo lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarci masu imani da cewa idan an ce su ba da sadaka su ba da shi kadai ne mutumin da ya ba da sadaka domin ya ƙara samun kusanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Rajab a kalkashin fadar Allah cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat yake cewa ai ana nufin da shi alladhina amanu sune wa'anda aka ba imani ai alladhina amanu wa lam yu'tu al-ilma sune wa'anda suka yi imani amma Allah bai sa suka yi zurfi ba a cikin ilimi to idan suka yi aiki da wannan ayar to Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin cewa za ya daga darajarsu da su da wa'anda ma aka ba ilimi wa'anda suka tafi akan wannan tafsirin akwai al-Imam Ibn Mas'ud tare da wa'ansu daga cikin magabatan malamai Ibn Rajab ya hakaito wannan magana ne a cikin littafin shi Majmu'u Rasail Ibn Rajab Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa narfa'u darajatin man nasha'u fawqa kulli dhi ilmin alim Allah yake cewa muna daga darajar wanda muka ga dama ne yana da ilimi ko baya da ilimi Allah madaukakin sarki yake cewa fawqa kulli dhi ilmin alim a kalkashin kowane mai ilimi dai yadda kake jin ka kai ka kawo a ilimi to akwai wanda Allah madaukakin sarki ya ilmantar da shi yadda yanda kake tunanin kana da ilimi Ibn Umar ibn al-Khattab yadda Allah ta kara tabbata a gare shi a kalkashin wannan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yake cewa inna Allah Allah madaukakin sarki yarfa'u bi hadhal kitabi aqwaman Allah madaukakin sarki yana daga darajar wa'ansu da wannan ilimin na addini wa yada' bihi akharin wa'ansu kuma Allah madaukakin sarki ba zai daukaka su ba sai ya kaskantar da su saboda ba su yi aiki da ilimin da Allah madaukakin sarki ya ba su ba kamar yadda Allah yake cewa a wata aya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a cikin suratul a'raf Allah madaukakin sarki yake cewa walau shi'na la rafa'nahu biha mutumin da aka ba ilimi da yayi aiki da wannan ilimin Allah madaukakin sarki yace da mun daga darajar shi da wannan ilimin walakinahu akhlada ila al-ard sidi shi ya bi soyayyen zuciyar shi ne wattaba ahwa ya bi soyayyen zuciyar shi wattaba ahwa walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba ahwa sai Allah yake ce mana famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alayhi yalhath wa in tatruku yalhath Allah madaukakin sarki ya bada misalin wanda yake aiki da ilimin shi da wanda bai aiki da ilimin shi yake cewa tamkar kare ne idan ka nufe shi ma zai yi habshi idan ma baka nufe shi ba zai yi habshi sai Allah madaukakin sarki yake cewa wallahu bima ta'maluna khabir ai Allah madaukakin sarki zu khibratin balighatin tamma yana da masaniya yana da ilimi wanda yake cikakke akan abun da bayon shi suke aikatawa babu wani abu da bayu za su aikata wanda Allah madaukakin sarki baya da ilimi akan shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka yi imani idza najaytumur rasula a duk lokacin da za ku ganawa da ku da manzon Allah a sirrance to faqaddimu baina yaday najwakum sadaqa kafin ku gana wannan ganawar to ku bada abun sadaka ga miskinai sai Allah madaukakin sarki yace zalikum khairul lakum wa athha wannan shi yafi zama alkhairi a gare ku saboda za ku samu ladabi ladar sadaka da ladawar da ladar ganawa da manzon Allah wa athhar kuma shi yafi tsarkaka a gare ku saboda idan kun yi haka Allah madaukakin sarki zai tsarkake ku daga wasu kananan zanuban ku wanda suka aikata malaman tafsiri sun tafi cewa wannan ayar Allah ya goge hukuncin ta da cewa a ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqa a lokacin da Allah madaukakin sarki ya ga cewa abun ba da sadakar yana zama nauyi ga masu imani har sun fara tsoron talauci saboda yanayin din za su tattauna da manzon Allah sai ka doki abun sadaka ka bada sai Allah madaukakin sarki ya ce to koda ku buku bada abun sadakar ba to Allah madaukakin sarki ya yafe muku koda buku bada abun sadakar ba to ku tafi ku gana da manzon Allah amma ku tsaye da sallah sannan ku bada zakka sannan ku yi ma Allah madaukakin sarki da wanda suka tafi a wannan tafsirin akwai Ibn Jarir sannan akwai Ibn Kasir akwai al-Imam Sa'di a cikin littafin shi na tafsiri da Ibn Ashur a cikin littafin shi at-Tahriru wat-Tanwin sai Allah madaukakin sarki yake cewa ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqa shin yayi muku nauyi ne ku bada abun sadaka sai Allah madaukakin sarki yace to fa islam taf'alu malaman tafsiri sun tafi cewa Allah madaukakin sarki a kullun yana nema ma masu imani sauki da aka ce su bada sadaka sai aka ga sun fara tsoron talauci to dan kasancewa shi Allah ghafurur rahimun ne aya ta farko ta bi Allah ya rufe ta ne fa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim to dan Allah ya tabbatar maka da cewa shi mai rahama ne mai gafara ne hukuncin ma na abada sadakar sai Allah madaukakin sarki ya dauke hukuncin da cewa a ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa in lam taf'alu wa taba Allahu alaykum fa aqimus salata wa atuz zakah sai Allah madaukakin sarki ya dauke musu hukuncin da cewa ba sai sun bada abun sadaka ba shi majalisi shine dukkanin wurin da wasu mutane za su zamna domin su tattauna a wani sha'ani na duniya koko su tattauna akan sha'ani na addinin musulunci koko wurin da ake tafsirin alqur'ani koko wurin da ake fassara sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kalkashin haka saboda addini kai ya bar mu kara zube mutazamnawa a majalisai ba tare da mun san ka'idar jama'a majalisi ba sai addini ya koya mana wasu ladubba wanda ya kamata duk wani mai imani ya siffanta da wa'annan ladubban a duk lokacin da ya tunkaro wajen zama na mutane yana daga cikin ladubban da malamai suka shata ladubban zama majalisa ladubba na zama fada shine na farko ilqa'us salam idan ka tardo mutane a zamne ka musu sallama a yanzu rayuwar da muke ciki ana ganin kai da kake wucewa kana ma mutane sallama ma kauyanci ne ana ganin wayewa ita ce ka dage kanka ka wuce koko wani bi mutanen suna zamna ma sai sun kare ma kallo amma idan kan musu sallama sai su kauda kansu koko idan an musu sallaman ma sai su ci gaba da hirarsu ba za su tsaya su amsa wannan sallaman ba to yana daga cikin ladubba na jama'a majalisa duk mutumin da ya zamna akan hanya haƙƙi ne idan an mushi sallama ya amsa wani idan ka taho sai ya kare ma kallo da motan ka da kallon rigarka da kallon hullarka duka sai ya san kowa annairi ne amma lokacin da za ka mai sallama sai ya kauda kai wannan baya daga cikin ladubba na zama majalisa ladubban zama majalisa shine idan ka wuce mutane ka musu sallama su kuma haƙƙin su ne a gare su su amsa hadisi ya tabbata daga Abu Huraira da Allah ta kara tabbata a gare shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tadkhulul jannata hatta tu'minu manzo Allah yake cewa ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabu ba za ku samu imani ba ko har sai kun so junanku har sai kun yi cewa kuna kaunar junanku awala adullukum ala shay'in manzo Allah ta shin bazan nuna muku wani abu ba wanda idza fa'altumuhu tahabbtum idan dai kun yi shi za ya kara dankon soyayya a tsakaninku sai manzo Allah ya ce afshu assalamu bainakum ku zan kiya da sallama a tsakaninku idan ka hadu da dan uwanka musulmi ka ku gaisa koda akwai wata adawa a tsakaninku idan dai kuna yawan haduwa kuna gaisawa to a kwana a tashi za ku ji cewa kun dawo kuna kamnar junanku sai sahabban manzo Allah suka kasance koda ku sun tahi bayan biyan bukata ne shasan su sun sa wani icce a tsakaninsu domin su biya bukatansu to idan suka kara haduwa suna yi ma junansu sallama ba dan komai ba saboda karin zumunci da karin dankon soyayya ya shiga tsakaninsu yana daga cikin ladabba na zama majalisa na bi ko shine neman izini al-istizan idan ka zo kada ka fada daki idan ka zo kada ka zauna inda mutane suke ka bari kai sallama idan an baka izini to sai kai sallama wannan izinin ka zaka neme shi so uku ne malamai al-imamu an-nawawi yana cewa al-istidanu thalas yin neman izini a wajen majalisu ko a gidajen mutane idan ka kai ziyara domin ku zauna to kai sallama so uku idan an baka dama sai ka ce assalamu alaikum sannan sai ka ce in shigo idan ka shi ba amsa ba sai ka kara idan kai so uku ka shi ba amsa ma ba to yana daga cikin ladabi kada ka shama masu majalisan nan kai ko masu gidan nan kai ka tafiyarka tunda basu ji ka barar da Allah ya baka dama sai ka dawo yana daga cikin ladubba na zama majalisa nabi shine mutum idan ya zo ya zamna inda sahu ya kare kada a ce a ku ne jagororin masallaci idan kuka zo dole za ku ta da mutum ku zauna a koko ku ne ke da wuri a idan ka zo koda majalisa ku ce ka tarro wuri ya cika to yana daga cikin ladabi na zama majalisa ka zauna inda sahu ya kare idan kujerar karshe ce ka zauna nan ba dan kai ma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan sahabban ya suka zo zama a wurin shi yana zamnawa ne daidai inda sahu ya kare. Idan kuma ya zamna su ku sahabban manzon Allah saboda kwadayin kaunar manzon Allah, sai ya sa dukkanin su taso su da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zamna. Kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qama ahadukum min majlisi thumma raja alaihi fa huwa ahqqu bi. Idan dayan ku ya tashi daga wajen zama ya dawo yana so ya zamna, to shi yahi kowa cancanta da ya zamna wannan wurin. Yana daga cikin ladabi na uku na jama'a majalisa shine al-hifdh bil asra, abunda aka tattauna da shi to ya kamata ya zamanto sirri ne ba tare da kaje ka gaya ma wani ba. Idan wani ya kebe da kai kuka tattauna ya baka amanar maganganun shi, to kai kokari ka rike mai wannan amana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-majalis bil amana, wuraren zama to ya kamata a same su da amana. Idan dai babu amana to wa'annan wuraren ba wajen zama ne ba, sai mutum ya guje su ya bar su, saboda idan ya gai sirrin shi ma ba za a iya rike mishi wannan sirrin ba. Haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata sun kasance suna koya madiyan su cewa su zan kirke sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Anas dan Malik Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa ata alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa wataran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a waje na wa ana al'abu ma al-ghulman, niko ina wasa tare da wa'ansu yara abokanina. Fa sallama alaina, sai manzo Allah yi mana sallama. Fa ba'athani fi hajjatin, sai ya tura ni da in biya mishi wata bukata. Fa abtatu ala ummi, sai na dade har mamma ta yi ta jira na in dawo. Ibnu Anas dan Malik yake cewa falamma ji'tu, lokacin da na dawo qalat ma habasaka, sai ta ce mishi menene abun da ya tsedar da kai, sai yake gaya mata cewa ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila hajjatin, yake ce mata ai manzon Allah ne ya aike ni shi yasa na jima ban dawo ba. Sai ta tambaye shi menene bukatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yace innahu sir, wannan sirri ne tsakanina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai mamma shi tace mishi la tukhbiranna bi sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, take ce mishi aikau ka rike sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da ka fada ma wani abinda ya sanya ka koko abinda kuka tattauna da kai da manzon Allah. Ashe yana daga cikin ladubba na zama majalisa, ladubba na zama na wani wuri, idan aka tattauna da kai da wani asirrance koda bai ce ma wagga magana sirri bace, idan dai bai fada ma a cikin mutane ba, to sirri ne ya kamata ka rike mishi wannan sirrin. Ladabi na hudu shine istihbabu tawassul, an so musulmi idan ana zamna a waje wuri ya cika wasu sun zo, to ku gurgusa musu su zamnar da su. Idan ana zamne sai ga sarki ya zo ko ko ga wani babban mutum ya zo ya kawo ma masallacin juma'a ku ziyara, to ba wulakanci bane ko tozarci a ce ku tashi domin wa'annan bakin su zamna. Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin cewa idan dai mun tashi ba tare da mun yi wani kunci a ranmu ba, to Allah ya alƙawarin zai daga darajar mu. Wannan kuma shine abun da Allah madaukakin sarki ya kawo a cikin wannan aya, ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. An so cewa idan ka tardo majalisi ya cika na ilimi, majalisin da ake koyar da alqur'ani, kakka tafiyarka ka zauna kai kokarin amal matsa maka. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zamna da sahabban shi a wajen majalisi, sai ga wasu mutane guda uku suka zo. Na farko sai yayi kokari ya samu wuri aka malmatsa mishi ya zamna, na biyu kuma sai ya zauna a bayan sahu, na ukun so kuma sai ya tahiya shi saboda yana ganin wuri ya cika. Sai manzo Allah yake ce ma sahabban shi shin in ba ku labarin wa an ga mutanen guda uku, yake cewa na farko ya nemi ya zauna kusa da Allah sai Allah madaukakin sarki ya lamunce mishi haka, na biyu kuma shi kuma ya ji kunyar Allah madaukakin sarki shi yasa bai ratso mutane ba, ashe yana daga cikin rashin kunya idan mutane suka yi zazzamne ko a masallacin juma'a ko a wani wuri ka san kitsatsallaka mutane domin kaga wani kana so sai ka zo wajen shi ka zamna sai almanzo Allah yake cewa nabiyun fastahya min Allah ya yi kumyar Allah ne sai Allah madaukakin sarki ya shi kumyar shi na ukun kuma sai ya tafi ya shi fa'arada Allah an ya juya baya ya tafi shi bai tsaya ya zauna ba sai Allah madaukakin sarki shi ma ya juya baya akan shi yasa Allah madaukakin sarki yake ce mana ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis ladabi na zama majalisa mutun ya kawo maka hira ya kun kare tattaunawa idan dai ba shi ya buƙaci ayi wata hira ba to ka bar shi ya tashi ya tafi shi misali mutun ya zo gidanka bayan sallar lisha to ya kawo ma hira idan dai ba shi ya buƙaci ayi ta hiran ba to kada ka rike shi kana nuna mai ya zauna ayi hira wannan baya daga cikin ladabin zama na majalisu a duk lokacin da aka gane wani yana da bukata to a bar shi ya tashi ya je yayi bukatar shi ladabi na ƙarshe shine kafaratul majlis idan kuna zamne anza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum zai iya yin wata magana wadda ta saba ma Allah koko mutum zai iya wata magana wadda shi a wurin shi ba komai ce ba amma a wajen Allah madaukakin sarki tana da girma sai Allah madaukakin sarki ya umarci masu imani da cewa man jalasa fi majlisin duk mutumin da ya zamna a wani wuri sai ya so ya tashi a wannan wurin to yace ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk duk mutumin da aka zamna majalisa sai ya ga wannan addu'ar lokacin da zai tashi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki za ya gafarta ma wannan mutumin za a gafarta mishi kananun maganganu wa'anda yayi wanda ya saba ma Allah ba tare da ya sani ba cikon na karshe shine ihdar at-tanaji aw at-tahadhur min at-tanaji shine yana daga cikin ladabba na zama majalisa karatun mu na jiya kada kuna zamna ku uku kaware ku bi ku tattauna saboda hakan yana tutar da wannan mutumin na uku zai ji a ran shi cewa tana yiwa kuna tattaunawa ne akan shi domin ku tutar da shi amma idan kun kasance ku hudu to a kalkashin wannan babu matsala da kai da shi sai ku ware ku bar wa'annan guda biyu su zamna su ci gaba da tattaunawa a sha'anin su na rayuwar duniya Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani idza qila lakum tafassahu fil majalis idan aka ce muku cewa ku yalwata a wajen zama to ku yalwata ibnu kasir a kalkashin wannan yake cewa ay qatada ya ce wannan aya ta sabkani lokacin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zamne a majalisa wajen manzo Allah amma a duk lokacin da wani ya matso domin ya zamna sai su kakkace su hana shi ya zamna saboda kwadayin su zamna kusan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idan aka ce ku yalwata a wajen zama to ku yalwata Allah madaukakin sarki shi ko yayi alƙawarin cewa zai yalwata muku a rayuwar ku ta duniya haka Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin cewa zai yalwata muku a rayuwar ku ta lahira a kalkashin wannan ayar malaman fiqhu sai suka yi sabani menene sabanin su misali mutun zai zo sai a tashi domin a gaida shi misali ana zamna a majalisa sai sarki ya zo koko sai liman ya zo koko sai alkali ya zo koko sai wani mutum ya zo malaman fiqhu suka ce to ya kamata mutane su tashi tsaye domin su gaida shi koko bai kamata mutane su tashi tsaye domin su gaida shi ba magana ta farko akwai wanda suna ganin cewa babu laifi idan wani mutum ya zo babban mutum sarki ne koko mai gari ne koko liman ne koko wani mutum ne mai ilmantar da mutane malaman fiqhu suna ganin babu matsala domin a tashi a gaida shi sun yi istidlali da hadisin da yake cewa qumu ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku domin ku gaida shi magana ta biyu shine akwai wa'anda suna ganin wa minhum man mana adhalika magana ta biyu daga cikin malaman fiqhu akwai wanda sun hana idan wani mutum ya zo a tashi a gaida shi ko ma wane ne ko sarki ne ko prefe ne ko president ne ko ma wane ne akwai malaman da suna ganin bai kamata ba a tashi domin a gaida shi sun istidlali da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba an yatamathala lahu ar-rijal qa'iman duk mutumin da yake so idan ya zo mutane su tashi tsaye domin su gaida shi falyatabawwa maq'adahu minan nar suna ganin cewa to wannan mutumin ya ne kamar yadda manzon Allah ya ce wannan mutumin ya nemi wajen zaman shi a cikin wutar jahannama shi yasa wasu malaman fiqh suke ganin idan mutun ya zo ko ma wane ne to bai kamata ba a tashi domin a gaida shi akwai wanda kuma suna ganin yajuzu indal qudum min safar ya kamata idan mutun ya dawo daga wani balaguro ko mutun ya dawo daga anguwa mutane su tashi tsaye domin su tarbi wannan mutumin ko ko domin su gaida shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo wajen Sa'ad bin Mu'ad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da ya zamanto shine yake kula da wani yanki na cikin garuruwa na musulmai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ne a matsayin mai yin hukunci a cikin Banu Quraiza lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai Sa'ad bin Mu'ad ziyara sai Sa'ad ya tashi yana cewa kumu ila sayyidikum ku tashi domin ku gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu malaman suna ganin idan sarki ne aka tarda shi a wajen zaman shi to babu laifi domin a tashi a gaida shi amma wasu malaman suna ganin cewa tashi domin a gaida wani wannan yahudanci ne bai kamata ba a ce musulmai sun yi amfani da shi wannan kuma ita ce magana wadda ta yi inganci ta malaman fiqh ba dan komai ba saboda a kiyaye banna a kiyaye saba ma Allah madaukakin sarki ashe ƴan uwa musulmi alqur'ani yana nuna mana cewa ba haka bane ba mutane za su zo su zamna a wajen zama akwai ladubba akwai da'o'i da Allah madaukakin sarki ya koya ma masu imani a duk lokacin da za su zo su zamna a wajen zama domin su tattauna wannan ladubba kuma ya kamata a ce kowanne musulmi ya san su yana daga cikin wanda ya kamata mu hirkewa shine kula da amsa sallama idan an muku sallama kada hira ta shagaltar da ku ku karba mu ma mutane masu wucewa kada mu sa girman kai ba kaskanci bane ba ba wayewa bace maka wuce ka dage ma mutane kai a'a ka musu sallama idan kai haka Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin cewa zai daga darajarka a duniya kuma zai daga darajarka a lafira yana daga cikin ladubba na zama majalissa a kula da duk abin da zai cutar da na tahiya misali mutumin da yake wucewa idan kaya ce idan wani abu ne to a ture domin kada ya cutar da wani wanda bai sani ba wannan kuma yana daga cikin abubuwan da aka gai a cikin littafin shi Abul Iman na al-Imam al-Baihaqi anan kuma ina ga lokacin mu ya kawo abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuskure ko tuntuban halshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh